This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da la'asariyar wannan rana ta Lahadi, 22 ga watan Disamba 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif tare da sauran abokan aiki muke maraba da kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana da GMT. Da fatan kun wuni lafiya. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labaran.
Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da sunan Mark Burnett a matsayin manzon musamman na Amurka a kasar Burtaniya. Rundunar sojan Amurka ta kai wasu ƙararrun hare-hare kan wuraren ajiye makamai masu linzami na 'yan Houthi da Iran ke marawa baya. An naɗa Marhaf Abu Qasra a matsayin ministan tsaro a gwamnatin rubon ƙwarya ƙasar Siriya.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma, za a ji abin da ya haifar da tankiyar diplomasiya na baya-bayan nan tsakanin Najeriya da Nijar.
Recentes révélations font état d'une certaine complicité de
Dan jaridar talabijin RTN mallakar gwamnatin Nijar kenan dauke da kalaman ministan harkokin wajen kasar Bakar Ya Usangare, wanda ke cewa bayanan baya-bayan nan sun yi nuni da cewa akwai hannun wasu jami'an tsaron Najeriya a harin da aka kai kan bututun man Nijar Benin a wajejen ƙauyukan Junju da Bela da wajejen Lido da Karakara.
Sannan yayin da mabiya addinin Kirista suke ci gaba da shirye-shiryen bukin Kirismeti a faɗin duniya, wasu a jihar Borno sun ce batun shirin Kirismeti a bana sai dai godiya.
Binda ma za a sayi shinkafa ma, ka ga shinkafa ya yi tsada. Sauran nama na kaza ma yanzu ma kaza ɗaya yanzu da ana sayi kaza 700, 800, yanzu kaza kusan 17,000 kaza ɗaya.
Yau ma muna tafa da wani sabon shirin dandalin 'yan jarida, wanda a wannan mako ya yada zango a birnin Kumasi a kasar Ghana tare da Hamza Adams, wanda zai tattauna da takwarorin aikinsa akan muhimman abubuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a a kasar cikin wannan wata mai ci. Bayan nan kuma za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta email. Amma fa duk sai bayan Hawwa ta fara da karanto mana labaran duniya.
Jama'a barkamu da warhaka, da labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Zababban shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zabar Mark Burnett, wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump din ga wani shirin talabijin da 'yan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice a matsayin manzan Amurka a Burtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. Mark, wanda ƙwararre ne kuma shahararre a shirye-shiryen talabijin da fagen kasuwanci, ya hada da nasibi a harkar diplomasiyya da ya ja hankalin duniya a muhimmiyar rawa da ya rika takawa, kamar yadda Trump ya bayyana a ranar Asabar. Burnett, wanda haihuwar London ne, ya taimaka wajen samar da shirye-shirye irin su Survivor da The Voice, to amma da alama an fi sanin shi ne a shirin The Apprentice, bayan da ya kulle da Trump da aka fara dorawa a kafar NBC a shekarar 2004. Trump ya yi suna sosai a harkar saye da sayar da gidaje da sauran al'amura da suka shafi al'umma na tsawon gwamman shekaru. Shirin ya sa Trump ya yi suna ya zama hantsile ga gidan kowa. Trump ya raba gari da NBC a shekarar 2015, daidai lokacin da ya kaddamar da neman shiga fadar White House a karon farko. Rundunar sojan Amurka ta ce ta kai wasu tsararrun hare-hare a jiya Asabar kan wani wurin ajiye makamai masu linzami da wani wurin kula da ayyukan soji da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran ke amfani da su a Sana'a, babban birnin kasar Yemen. Cikin wata sanarwa, sashen tsakiya na rundunar sojan Amurka ta ce harin ta sama ya kaikaici ayyukan Houthi ne da nufin wargaza su, kamar kai hare-hare da take yi kan jiragen ruwan yakin Amurka da taragun 'yan kasuwa a kudancin Bahar Maliya, Bab al-Mandeb da kogin na yankin Gulf. Haka zalika, sojan Amurkan sun ce sun kakkabo da dama daga jirage marasa matuƙi da Houthi suka harba da wani makamin harbu makami mai linzami na ruwa akan ruwan Bahar Maliya. Harin na ranar Asabar ya biyo bayan wani makamancinsa a makon jiya da wani jirgin saman Amurka ya kai kan cibiyar kula da ayyukan sojin Houthi da ke Yemen. Sabbin shugabannin Siriya sun naɗa Marhaf Abu Qasra, wani babban jigo a gumurzun da aka yi na kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a matsayin ministan tsaro a gwamnatin rukun ƙwarya ƙasar cewar wata majiyar jami'ai a jiya Asabar. Abu Kasra, wanda aka sanya da Abu Hassan, babban jigo ne a ƙungiyar musulunci ta Hayat Tahrir al-Sham da ta jagoranci faɗitashin da aka yi na tsige Assad a cikin watan nan. Majiyar ta ce Marhaf ya jagoranci ayyukan soji bila adadin a yayin juyin juya halin Siriya. Kafar labaran ƙasar Sana ta rawaito cewa sabon shugaban na Siriya Ahmed al-Shara ya tattauna kan irin sabon takon da cibiyoyin soji za su ɗauka a sabuwar Siriya a yayin wani taro da sauran ɓangarorin masu ɗauke da makamai.
To, wannan nan tafi da kashin labaran na biyu, amma kafin nan za mu nufi makwabciyar Najeriya, Niger, wacce ta zargi Najeriyar da haɗa kai da wasu manyan ƙasashen duniya da ma jami'an hanbarariyar gwamnatin ƙasar da ke hijira a Najeriya da yunkurin haddasa tashin hankali. Wannan ya sa ministan harkokin wajen Niger kiran mataimakiyar jakadar Najeriya domin ya bayyana rashin jin daɗin hukumomin ƙasar a game da al'amarin, wanda ya ce ya saba wa makwabtaka da ɗan uwantakar ƙasashen biyu, zargin da Najeriya ta yi watsi da shi. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Des récentes révélations font état d'une certaine complicité de
Dan jaridar talabijin RTN mallakar gwamnatin Niger kenan dauke da kalaman ministan harkokin wajen kasar Bakar Yaku Sangare, wanda yake cewa bayanan baya-bayan nan sun yi nuni da cewa akwai hannun wasu jami'an tsaron Najeriya a harin da aka kai kan bututun man Niger Benin a wajejen ƙauyukan Junju da Bela da wajejen Lido da Karakara. Aika-aikar da ake zargin an kitsa ta ne daga Najeriya da mun bakin jami'an hanbarariyar gwamnati da ke hijira a Najeriya da zummar cinna wuta da zubar da jini a Niger.
Niger fustige le silence complice des autorités du Nigeria.
Ministan wanne ya gayyaci mataimakiyar jakadar Najeriya a ofisa ya ce Niger bata ji daɗin yadda hukumomin Najeriya suka yi burskan makomar waɗanda ta baiwa mafaka ba. Alhali ƙasar ta sha alwashin bin hanyoyin daidaita hulɗarta da Niger. Amma kuma ta rufe ido waɗannan mutane suna haɗa kai da wasu jami'an hukumar Najeriya wajen ƙullawa Niger makarƙashiya ba tare da yin wani hukunci kansu ba.
Notamment les camps en construction de Gigani et de Gidankata.
Wani abin da Niger ta bayyana damuwa a kansa shi ne batun girke dakarun ƙasashen waje gab da iyakarta, tana mai zargin cewa a yanzu haka ana gudanar da ayyukan gina sansanonin soja a Gigani da Gidankata a Najeriya. Inji Minista Bakar Yaku Sangare a yayin wannan ganawa. To, amma duk da haka ƙasar za ta ci gaba da yin tsayin daka wajen fatattakar dukkan masu hannu a irin wannan ta'asa ta abin kunya da ake tafkawa kanta. Ƙasar za ta ɗauki matakin kare al'ummarta, sannan a shirye take ta yi hulɗa da dukkan ƙasashen da ke son zaman lafiya.
Coopérer avec tous les pays et prix de paix.
To, sai dai a sanarwar da ta fitar dauke da sa hannun kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Kimiebi Imomo Timi Ebiyefa, gwamnatin kasar da kakkausar murya ta yi watsi da abinda ta kira zarge-zarge marasa tushe. Najeriya ta ce batun haɗa kai da jami'an tsaronta ko shirya halin da aka bayyana cewa 'yan Lakurawa sun kai kan bututun mai a jihar Doso ƙazafi ne da babu ƙamshin gaskiya. Gwamnatin Najeriya na jajantawa gwamnatin Niger game da mummunan harin da aka kai kan bututun mai. Ƙasar na tsaye tsayin daka a yaƙi da ta'addanci, kuma ba hannun jami'anta wajen kitsa wannan hari, ballantana ta goyi bayan ayyukan ta'addanci ko wasu ƙungiyoyi masu irin wannan ɗanyen aiki. Sanarwar ta ƙara da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya na mai tabbatar da cewa babu sansanin sojan Faransa ko guda a arewacin ƙasar da sunan ta da hargitsi a Niger. Wannan zargi ne marasa digi da ta sa kafa ta shure. Kuma yana da kyau a san cewa hulɗa tsakanin Najeriya da Faransa kyaukyawa ce, wacce yake gudana cikin yanayin mutunci da darata juna, sannan ba mai katsalandan a harkokin cikin gidan ɗaya. A ƙarshe, Najeriya a wannan sanarwa ta jaddada cewa za ta ci gaba da kyaukyawar hulɗa da jamhuriyar Niger domin amfanin al'ummomin ƙasashen biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. To, ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hawwa da sauran labaran duniya.
A ranar Asabar Pakistan ta ruwaito da kisan sojoji akalla 16 a yayin wata arangama da tsagiru 'yan bindiga a kusa da kan iyakar Afghanistan. Wata sanarwar soji ta ce rikici da ya afku gabanin wayewar gari ya faru ne yayin da wasu mayaka dauke da muggan makamai suka afkawa wani karamin ofishin jami'an tsaro da ke yankin kudancin Waziristan a wani hari mafi muni da aka kaiwa dakarun Pakistan a cikin 'yan watannin baya-bayan. Sojoji sun ce mahara takwas su ma sun rasa rayukansu a yayin arangamar. Sanarwar sojin ta kara da cewa ana gudanar da aikin tsabtace yankin kuma waɗanda suka aikata mummunar aika-aikar shakka babu za su fuskanci hukunci. A jiya Asabar kungiyar 'yan jaridun kasar Venezuela ta bayyana cewa hukumomin kasar sun saki wata 'yar jarida da aka zarga da ta'addanci aka kuma kama ta bayan kammala sake zaben shugaba Nicolas Maduro ya cike da takaddama a watan Yuli. Ana Carolina Gita da aka kama a ranar 2 ga watan Agusta a jarida ce ta La Patilla, wata kafar labarai da ke yawancin cikar gwamnati. Kungiyar ma'aikata 'yan jaridu ta kasar ta faɗa cikin wata wallafa a kafar sadarwar zamani cewa an tsare Ana a kurkuku na tsawon sama da watanni 4 a birnin La Guaira da ke kusa da gabar ruwa arewa da babban birnin kasar Caracas. Kungiyar ta ce an zargi ta ne da ta'addanci da tunzura jama'a da haifar da cikas a bisa hanyoyi da jama'a ke bi. Kafin kamar nata Guaita ta ɗauko rahoto a lokacin da aka tuntsuro da mutum-mutumin marigayi shugaba Hugo Chavez wanda Maduro ke ikirarin zama magajinsa a yayin zanga-zangar bayan zaɓe.
Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jihar Borno a yankin arewa maso gabashin Najeriya, inda mabiya addinin Krista a jihar suka bayyana damuwarsu kan tsadar rayuwar wanda ya sauya yadda suka saba gudanar da muhimman shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ibrahim Mustafa ya aiko mana daga birnin Maiduguri. Gare ka.
A kowane farkon watan Disamban kowane shekara a jihar Borno, mabiya addinin Krista sukan tafi garuruwan 'yan uwa don gudanar da bukukuwan Kirsimeti. Sai dai bana lamarin ya sauya a dalilin tsadar rayuwa da ake fama da shi, inda da dama ba su samu zuwa ba saboda tsadar rayuwa da ake fama da shi a dukkan fadin Najeriya. Bukukuwan Kirsimetin bana dai ya zo wa mutane cikin yanayin kuncin tsadar rayuwa, inda kayayyaki suka yi tashin gauron zabi, kama daga rigunan yara, dabbobi da sauran abubuwan bukatu lokutan Kirsimeti. Wasu ya sun bayyana min yadda Kirsimetin bana ya zo cikin wani yanayi tsadar rayuwa.
Ni ne mai suna Ajiya Usman, ni member church na Kokin Maiduguri. Kirsimeti muna kan shiri, waɗansu sun gama shiri, waɗansu kuma suna kai. Wani mai yanzu saboda tsadar rayuwar nan family ma bai samu ya sai ka yayi wa yaransa sutura ko kuma su sa a jiki samu bukukuwa na Kirsimeti. Tsadar rayuwa, abinda ma za a sai shinkafa ma ka gansa shinkafa yayi tsada. Sauran naman kaza ma yanzu ma kaza ɗaya yanzu da ana sai kaza 700 yanzu kaza kusan 1017 kaza daya da zuma family na sun fita sun je sun sai kaza 2 kusan 26,500 kuma akwai yata ma tana Abuja za ta zo da safe ta tashi har zo ta biya kudin mota 25,000 sa'annan kayan da ya saya na saraba wai ta biya 4,000
ana sayan abu 500 yanzu ana magana 1,020 50 kaje da dubun ka 50 zuwa kasuwa yanzu a hannu zaka dawo da shi kana da yara 5 kwana 2 abu abin shi a kare sai dai muna roƙon ubangiji ya kawo mana soki
din bukukuwan kuma wasu suna samun baki yanzu idan an misanta da irin wannan shekaru yanzu ana samun baki da wanda suke tafiya da zuwa sosai
yanzu babu kudin mota ma akwai ne da me zaka tafi kaje gidan ba babu ka sami mutane a gida ba babu komai in kaje gida da zaka dawo da kayan abinci zaka tafi da kayan abinci sai sarraba mu zuwa ma mutanen ka a kauye zasu yi murna yanzu ma babu komai.
Sunana Umaru Waza ne. Gaskiya muna cikin kunci mai wahala. Domin shekaru 5 da suka wuce mu biyu ko uku zamu saya shannu har mu yanka mu yi biki mu saya ko a bakin coci namu jama'a za su wuce zamu tarrabarwa. Amma bana wannan na je kasuwa ma albasar da atargoma ban yi na saya ba sabar tsada. So rayuwa bana wannan mun shiga cikin kunci mai wahala. Yanzu noman da mun yi gashi ruwa ya wanke abubuwan gaba daya. Bayan da zakai aka dauka ka sayar cewa ka biya bukata shannu mu biyu uku ma mu yanka amma yanzu in kai shiga ka gani shannun da zamu yanka mutane wajen 18 akan 1500 ka gani zaka yi mamaki yanka ba dole bane domin murna shekaru ya kewe kai murna ga Allah ubangiji da ya sare ka tsohon shekara ya kauka sabon shekara Christmas da zamu shiga to shine muna yi wa yana mu iya karfin ka kai
sannan mabiya addinin Krista sun bukaci wa jihar Borno da ma kasa addu'an samun zaman lafiya da saukin tsadar rayuwa
mu kimsa hankali mu wajen daya mu yi addu'a karfafa mu da addu'a domin mu samu jin dadi na rayuwa in ba haka ba gaskiya muna cikin itin laye
al'amarin tsadar rayuwa dai ya zame tamkar gobaran daji lamarin da san baya ja da baya karshen rahoton kenan Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
a gaida na mutan yarwa yanzu ga Hamza da shirin dandalin yan jarida
san goma ko cin mutun yiti ba shi tauye na dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba ja da baya
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali na yan jarida da sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahad cikin yaddan Allah subhanahu wata'ala yau shirin ya sake maido da mu birnin Kumasin jihar Ashanti anan kasar Ghana kuma zamu tattauna kan batutuwa da suka fi daukan hankali na jama'a tsawon wata daya cur sunana Hamza Adam ni zan ji akalar tafiyan wannan shiri da ni tare da fadawa na a yau da suka hada da Ibrahim Khalilullah dan jarida ne mai zaman kansa da kuma Muhammad Tajuddin yana tare da gidan radio ta Zuriya FM da ke nan birnin Kumasin jihar Ashanti jama'a masu sauraro yau mun tattauna akan zabe da aka kammala a wannan shekarar 2024 wanda ya tabbatar da John Dramani Mahama tsohon shugaban kasa a matsayin zababben shugaban kasa na Ghana mun duba bangare na tsaro da kuma wasu abubuwa da suka shafi zaben amma ku dakace mu da mun sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci mun fara tattaunawar mu Tadama masu sauraro barkamu da sake dawowa daga hutun takaitaccen lokaci kamar yadda na sanar da ku da farko fadawa na da sun shirya saf kuma zamu tattauna kan abubuwa da suka fi daukan hankulan jama'a kuma shine ainihin zabe ma da aka kammala a ranar 7 ga wata na December na wannan shekarar 2024 zabe an yi lafiya an kammala lafiya Ibrahim gaba daya ya kaji da ainihin wato wannan zabe da aka kammala a baya-bayan nan biyo bayan cece kuce da aka yi cewar yiwuwar an yi a samu tashin hankali da dai sauransu
tuma da Allah ina ganin zaben da muka gudanar naji shine zabe kusan karo na 5 a cikin shekaru 30 ka duba tun shekarun 1992 kenan da muka koma mulki na faran hulla sosai bisa kana ganin cewa zaben ne an gudanar da shi yadda ya kamata amma zaben ya tafi ne kan abu uku cikin uku na farko akwai bangare na gwamnati na biyu kuma akwai bangare na wato jami'ai na tsaro kana kuma bangare na uku akwai batu da ya danganci jama'a baki daya na farko bangare na gwamnati naga cewa gwamnati ta yi kokari na ganin cewa ta samar da kudaden da ake bukata ga hukumar zabe da mun ganin cewa ta aiwatar da harkokin zabukan da ya kamata na biyu kuma ta bangaren jami'an tsaro na ganin cewa sun kokarta su ma sun iya sun ba da tsaro na irin wanda ake bukata kana kuma na uku zamu ga cewa wato jama'a baki daya sun fito su ma sun nuna wato goyen bayan su kan jafi-jafin siyasa da suke marawa baya so abiye so akan akan na ganin cewa wato waɗannan abubuwa guda uku a cikin zance da zamu yi nan gaba ina ji da mu bude su mu ga wani irin kalubalayya ne aka fuskanci
masha Allah Ibrahim Khalil ina godiya kwarai da gaske bari nzo kan Muhammad Tajuddin Muhammad kafin a kare kuri ana fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasar Ghana akwai wasu wurare a nan kasar wahasatan Boko dake jihar maso gabashin kasar Ghana akwai ma kira da wasu ke yi cewa kada a fito a kada kuri'a duk wanda ya fito inda ya kada wata jam'iyya kuri'a
an kashe shi mutane na cikin fargaba har ma dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar APC Hassan Ayarga ya fito ya bayyana cewa shi zatin kansa yana jira ya ji daga ainihin jami'an tsaro ko shin akwai dama ya isa bakon don saboda wajin yake kada kur'a amma ko mun ji shiru da ya sabida an yi zaben wurin lafiya an kammala lafiya amma akwai kalubale na tsaro a cikin wannan zabe wahasatan na cikin gida me zaka fadi game da ainihin batun tsaro kana ganin ya tafi dai yadda ya kamata idan aka kwatanta da zaben da aka aiwatar na shekarar 2020
subhanallah Haji Hamza kamar yanda ka yi bayani idan ka duba wannan shekarar zamu kwatanta ta da bara kusa zamu ci bana tafi bara a tsarin tsaro da watun zabe na wannan shekarar saboda kan duba a bara an samu rayuka guda 8 wanda suka tsalwanta sakamakon watun rikici da hayaniya da ya tashi yayin zabon wannan shekarar kuma mutum hudu ne wanda aka samu cewa sirrasa rayukansu sakamakon watun zaben da wani ruwayan kuma ya ce watun 6 to kada duk da ko watun 7 ma ne zamu ce gwanda watun bara da wannan bara kenan da bara lura da tsari kuma nasaro kuma watun karkata a arewacin kasar Ghana na Bako wanda in ka duba kusar Bako karan kanta an fito an yi zabe ko ba samu watun wata mummunan labari a nan wajen ba wanda ma mutane ke fargaba cewa za ya samu mummuna na wurin lura da cewa kuma watun rikicin ya danganci watun batu ne na siyasa ya shara ka a cikin wannan batu amma duk da shi bai saki manufar watun zaben ba ko bai saki manufan tsaro a wannan bangaren ba akai aka dai zamu ce ita hukumar ɗan sanda da watun shugaban hukumar ɗan sanda na kasa Dr. Akufo Danfare yanda ya ce mana watun yayi niyya kuma yayi shiri ya ga cewa an kada wannan kuriya a cikin limana da zaman lafiya da ruwan sanyi ba tare da tashin-tashin hankali ba kusan zamu mu ce ya cika alƙawari wa mutanen kasar Ghana sakamakon haka ma wasu ke ga cewa bai kuma yi aikinsa daidai ba saboda abin da ya gudana bai tafi yadda su suke so ba na ganin cewa watum ba tsamu an gudanar da wasu rashin daidai yadda wasu ɗan bata gari suke shirin yi ba sai muka duba zamu ce bana yafi bara
Muhammad Tajuddin muna godiya kwarai da gaske Ibrahim Khalilullah kai batun kalubale da aka fuskanta ta bangare na wato zabe da aka kaddamar ta huska na hukumar zaben kasar Ghana ta bangare na tsaro da dai sauran suna son a takaice koda cikin minti ɗaya ne kai mini bayani kai ya so mu shigo kuma kan batun ainihin sakamakon zabe da aka samu a bana
Na'am idan ka duba shekara ta 1992 da kuma shekara ta 2000 da kuma shekara ta 2008 da kuma shekara ta 2016 da kuma shekara ta 2020 da kuma wannan shekara ta 2024 za ga cewa akwai abubuwa da kusan suka fi kunnu kai na farko kalaman ƴan siyasa kaga duk lokacin da wata jam'iyya take kan mulki ita ce gwamnati kuma tana da karfi kuma tana da fada aji a cikin duk lamarin da ya danganci hukumar zabe so sai saboda aka irin kalamai da jami'un gwamnati suka yi wannan shekara kusan ba a taba samun irin su ba to rawara su ce wato zaka samu irin su disinformation wato yada labarai na ƙarya da kuma labarai da ba daidai ba da kuma wani fankama da nuna kai ba za mu yadda ba ko ya ne ne mu za mu kasan irin waɗannan karamai suna tada hankulan jama'a saboda haka kuma na biyu sai kuma ya kasance cewa jami'an tsaro daga farkon shekara ko kuma mu ce daga watan Septemba na shekara ta 2023 zuwa lokacin da aka yi zabe ga ana zanga-zanga da dama suna kama matasa da sauransu sai bi aka ya bari an kullun mutane ya tashi sai kuma kaga kuma kotu ita ma an shigar da lamari na ƙara da ya danganci ƙuri'u da aka yi da Mamaduba kamar daga Volta region kenan a can jihar Volta kamar Sal wani babban gari ne da ba a yi zabe ba a shekaru da suka wuce to dukkanin su an bar su so saboda haka ya bari dukkanin wanda za su zabe wannan shekara kowa na ganin cewa ai wannan shekara za a mutu ne ko a yi abin da ya kamata ko kuma kada a yi abin da bai kamata ba kuma sai kuma ranar zabe zai kuma an yi kuma abubuwan da ya kamata so saboda haka ana ganin cewa akwai buƙatar jami'ai da kuma ma'aikatu na gwamnati su ringa aikin su daidai ba tare da wato suna daukan bangare ba saboda idan suka yi aka za su ringa tada an kullar jama'a kuma za su gabar mutane suna tunani kuma daga lokacin da kabar mutum ya fara shakkan ka za ya yi wuya ya kabari ya dawo yana wato
ya mana maka bakin malam Ibrahim Halilullah na saki dawa wurinka bari zo wajen malam Muhammad Tajuddin. Malam Muhammad Tajuddin duk da dai kalubale da aka fuskanta mataimakin shugaban kasa da ya shiga takara karkashin inuwar jam'iyyar MPP mai mulki a yau tun hukumar zaben kasan Ghana bata sanar da sakamakon zabi a hukumance bai fito ce ya sha kai kuma ya tuntubi abokin hamayyar sa John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC ya taya sa murna bisa nasara da yayi wannan al'amari ya sa Ghana gaba ɗaya ta samu jinjina sosai kana ganin akwai wasu kasashe wahastanan nahiyar Afirka da ya kamata a ce su kuma sun yi koyi da irin wannan nasara da aka samu a cikin wannan zabe da aka kammala a nan kasar Ghana
a tabar Allah in ka duba irin wannan kai na gashin gurasa da watun shi watun dan takara akan tikitin jam'iyyar nan ta NPP kuma mataimakin shugaban kasar Ghana wato Alhaji Mahmud Bawumia yayi kusar tarihin Ghana ba tabbas samu wato wanda dan takara da yaga irin wannan watun tukin tuwon kutakoli da aka yi a wannan karo ba saboda mun ci kubin da yake kuma gaskiya ya matakar burgewa wanda akan yi sa ma mutane da dama suka ce super tsuna rayi watan sabuwar shekara ko shekara hudu abinda yayi ya tsa watan za su jefa masa kuri'a saboda ya nuna kwarewa da karfin zuciya da kishin kasa da kishin demokradiya saboda watan yanayi gabanin watan mu a shiga zabe in ka duba watan bangaren jam'iyyar siyasar duka baki da suna ikrarin cewa ko a mutu ko a raye sai fasosi sun lashe zabe amma tukanasta ya fito yau mutane bayani cewa kididdigan da muka yi da watan kuri'un da muka hada muka ga mun samu babu mafita babu makawa sai dai mu yi amanna kuma mu yadda abinda Allah ya kaddara mu ji rigaba kaga wannan abin kwaikwayo ne kun ci abure da kamata a ce an kwaikwaye shi kudu ya mutaka burgewa saboda kuma ta watan zabin wannan kasa na wannan shekarar babbar tarihi ne ba ta babu shugaban kasa da yaje dawo kuma lashe zabe ba sai don Dramani Mahama ba ta babu jam'iyyar da take ta takwas ba sai kuma watan jam'iyyar nan ta MPP wanda ta nemi amma hakan bai zuba so da dukkanin su wanda ya lashe zabe zai kafa tarihi saboda Ghana ba ta babu keta takwas ba kana ko ba ta babu shugaban kasa da yaje dawo ba sai wannan karo na farko ita zabe wannan shekara na kasar Ghana zabe ne wanda take dauke da dimbin tarihi
jama'a masu sauraro saboda karancin lokaci mun na da tabarman shirin daga nan a mako ranar 7 ga wata na Janairu na shekarar 2025 ne za a rantsar da zababbin shugaban kasa John Dramani Mahama ya so ci gaba da akalar tafiya na wannan kasa na daga cikin abubuwan da ya bayyana cewa zai fi mai da hankali akai shine yaki da karbancin hanci da rashawa tare da kuma tabbatar da cewa ya dauki mataki domin tattalin arzikin kasar Ghana ya karfafa sunana Hamza Adam kunji Ibrahim Halilullah tare da Muhammad Tajuddin na muku dukkanin ku baki da fata na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
a gaida Hamza Adams da bakin shi to kafin mu karkare shirin masu sauraro ga Hawwa ta sake dawowa da labarai a takeice.
Zaɓaɓɓen shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da zaɓar Mark Burnett wani dakare da ya taimaka wajen sake gabatar da Trump ɗin ga wani shirin talabijin da 'yan ƙasa suka kalla mai suna The Apprentice a matsayin manzan Amurka a Birtaniya a sabuwar gwamnatin da za a kafa. Rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu tsararrun hare-hare a jiya Asabar kan wani wurin ajiye makamai masu linzami da wani wurin kula da ayyukan soji da 'yan Houthi masu samun goyon bayan Iran ke amfani da su a Sana'a babban birnin kasar Yemen. Cikin wata sanarwa sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ta ce harin ta sama ya kai kaici ayyukan Houthi ne da nufin wargaza su kamar kai hare-hare da take yi kan jiragen ruwan yakin Amurka da taragun 'yan kasuwa a kudancin Bahar Maliya Bab al-Mandeb da kogin na yankin Gulf. Sabbin shugabannin Syria sun nada Marhaf Abu Qasra, wani babban jigo a gumurzun da aka yi na kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a matsayin ministan tsaro a gwamnatin rikon kwariyar kasar, cewar wata majiyar jami'ai a jiya Asabar. Abu Qasra, wanda aka sanya da Abu Hassan, babban jigo ne a kungiyar musulunci ta Hayat Tahrir al-Sham da ta jagoranci faɗi-tashin da aka yi na tsige Assad a cikin watan nan. Majiyar ta ce Marhaf ya jagoranci ayyukan soji bila adadin a yayin juyin halin Syria.
Da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Sai a dakace mu zuwa karfe 9:30 idan Allah ya amince agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta tsaya ne gabatar da shirin. sai Fiona wa mai nan dubi da ta shirya ta kuma bada umarni kuma injiniya mu wannan lokacin ni Aisha Mu'azzam take cewa mu ji ma lafiya. Ma salama.